sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 13 ga watan Nuwamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu zaku ji cewar shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan tsohon shugaban kasar Jerry Jones Rawlings yayin wata ziyara da suka musu. Sannan zaku ji cewa a Najeriya kuma bunƙasa fasahar zamani wato NIDA tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani sun kaddamar da cibiyar nazarin na'ura mai kwakwalwa. Kamar kowace ranar Juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman kan irin halin da ƙasar Kamar take ciki. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Ghana ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings wanda ake makallan mashahurin mutum ne a kasar. Ya rasu a ranar Alhamis yana da shekara 73. Sau biyu Rawlings yana juyin mulki a kasar bayan da yayi zargin cewa matsalar cin hanci da rashawa ce ta yi wa kasar katutu, abin da ya bashi damar yin wa'adi na biyu na shugabancin kasar kafin ya bar office a shekarar 2001. Duk da haka Rawlings ya ci gaba da taka muhimmiyar rawa a harkokin siyasar Ghana, inda ya yi wa kasar hidindimu na diplomasiya. Ana kwantata Rawlings a matsayin mutumin da ya yi sanadin samar da jam'iyyu da dama tsarin mulkin demokradiyyar kasar da kuma bunƙasa tattalin arzikin Ghana. Manyan kafafen yaɗa labarai Amurka sun rawaito cewa zaɓaɓɓen shugaban kasa a Joe Biden ne ya lashe zaɓen jihar Arizona, abinda ya fara faɗaɗa nasarar da ake hange ya samu duk da cewa shugaba Donald Trump ya ki amincewa da shan kaye. Yayin da aka kirga kusan kashi 99 cikin 100 na kuri'un da aka faɗa a jihar, Biden na gaban shugaba Donald Trump da kusan kuri'u 11,000. Jaridar New York Times, CNN, NBC da Washington Post na daga cikin kafafen yaɗa labarin da suka yi hangen cewa Biden ya lashe Arizona tun a jiya Alhamis, jihar da asalinta ta 'yan Republican ce. Tun a makon da ya gabata, gidan talabijin na Fox News da kamfanin dallacin labarai na Associated Press suka yi hangen cewa Biden zai lashe jihar. Cibiyar bincike ta Edison ita ma ta yi hangen Biden ne zai lashe Arizona, abinda ya bashi kuri'un kwalejin 290 cikin kuri'un da za a tattaro daga jiha-jiha na kwalejin don tattace sakamakon zaben. Trump, wanda ɗan Republican ne, ya yi tananata cewa an kada shi ne a zaben saboda magudi da aka tafka duk da cewa bai gabatar da wata hujja ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta sake kafa tarihi na adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar asibiti jiya Alhamis. Alƙalaman wani shirin ayyukan bin diddigin cutar ta COVID sun nuna cewa an ba da rahoton samun sama da sabbin mutum 150,000 a faɗin Amurka da cutar ta harba, abinda ya zarta sabbin kamuwa sama da 144,000 da aka bayyana shekaran jiya. Alƙalamin sun kuma nuna cewa sama da mutum 67,000 ne aka kwantar sanadiyar cutar, adadin da ya ƙaru da fiye da 170,000 daga ranar da ta gabata. An kuma samu ƙarin mutum 104,000 da suka mutu. Sabbin alƙalamin sun ƙara wa Amurka yawan mutanen da cutar ta harba, waɗanda adadinsu ya haura sama da miliyan 10.5 tun bayan ɓullar cutar a ƙasar, haɗe da sama da mutum sama da 244,000 da suka mutu, a cewar cibiyar da ke bin diddigin cutar da ke jami'ar John Hopkins. Jihar da ta fi yawan al'umma California tana gab da kai wa mutum miliyan 1 na masu COVID-19, wato tana biye da jihar Texas kenan da ta riga ta kai wannan adadin. Ƙawanyar sojojin Habasha suka yi na tsawon mako guda a yankin Tigray na ƙasar ya haifar da tashe-tashe hankula a ƙaramar hukumar kwana guda bayan da dubban mutane suka tsere daga Habasha zuwa Sudan a yayin kashe-kashen da ake yi. Prime Minister Abiy Ahmed ya ba da sanarwar cewa majalisar dokoki a ranar Juma'a ta naɗa sabon shugaba a yankin na Tigray bayan da suka cire rigar kariya da ke hana a hukunta shugaban yankin Debretsion Gebremichael da shugaban jam'iyyar siyasa ta Tigray People's Liberation Front. Ana zargin shugabannin a arewacin yankin Tigray da cin amana da kuma ta'addanci. Majalisar Dinkin Duniya ta ni ta yi gargadin yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin bala'i saboda gudun hijirar da wasu mutane 11,000 suka yi zuwa makwabciyar kasar Sudan don kaucewa tashin hankalin. An fara samun tashin hankali a yankin tun daga ranar 9 ga watan Satumba lokacin da Tigraya da ke arewacin kasar mai jihohi 9 suka gudanar da zaben da ba amince da shi ba a yankin. Duk da cewa Prime Minister Ahmed ya dage zaben saboda annobar COVID-19.
To ga da Hajiza Kyare da sakaranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan tsohon shugaban kasar Jerry Jones Rawlings yayin wata ziyara da suka kai. Hilmi Ridwan Abbas na dauke da rahoto.
Shugaba Akufo Addo farko ya ce
Chief Staff Kalabuchi members of Rawlings family. First of all, I have to welcome you to the seat of the presidency of our country.
Mr. Abuchi, mambobin iyalan Rawlings, da farko dai ina muku marhaba da zuwa Jubilee House. Kuma ina isa da ta'aziyya na ga iyali. Yanzu za mu kira ta mai takaba, Mata Rawlings. Yaransa, ƴan uwa, da baki ɗayan dai. An bani labari da safin nan. Da na iso office kuma na samu wahalar jimurewa wannan labarin har yanzu mutum ne mai azama kwazo da himma yana wurin wuya tunanin ganin gawar sa kwanci wurin adin gawa tsohon shugaba yayi aiki anan masarauta na Ghana ni da shi na da kyakkyawar danganta shekaru da dama kuma mun zo mun fahimci muhimmancin juna shi ne shugaban farko na jamhuriyarmu ta hudu saboda haka rashin sa babban abu ne ga kasar Ghana baki daya. Chief of Defense Staff and tsohon shugaba Rawlings General Joshua Nono Mensah ya siffanta shi da mutum mai hazaka wanda cikin kurciya ya mulki Ghana ya ce wannan labarin mutuwa ya girgiza ni ainin in abu irin haka ya abuku sai mu duba kyawawar dabi'u na rayuwar mai shin mu yi koyi da abinda za mu iya a ciki ba munana da ke a cikin su ba domin a matsayinsa mutum yana da dan matashi yana da nasa kurin yanzu ya zo ya fahimci haka ya jawo da tijai jikinsa don haka da tafiya ta yi tafiya ya samu wayewa da kwarewa ya gawurta cikin mulki a halin yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC John Dramani Mahama ya bada sanarwar dakatar da campaign su saboda wannan rasuwa wani jawabi da shugaban marasa rinjaye Haruna Idris ya sa hannu akai ya ce mawuyacin abu ne jurewa wannan rashi ganin cewar makon ne biyu da sun kawuce tare suke yana cikin koshin lafiya yayin da suka kai masa ziyara yayin jana'izar uwarsa jawabin ya ce kasar Ghana ta yi rashin babban reni wanda shine sanadin wannan turbar demokradiya a Ghana ya ce ba a iya takara da Rawlings wurin yaki da cin hanci da rashin adalci mataimaki dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP ya ce mutuwar tsohon shugaban kasa Rawlings hasara ce ga kasar Ghana Afirka da ma duniya ya ce tsohon shugaban Rawlings ya tsaya tsayin daka ne don yi wa talakawa yaki kuma tsayawarsa tsayin daka din wurin matsanta yin abu da ya kamata tare da cusa da'a cikin jama'a abinda ba za a manta da shi bane ya mika ta'aziyarsa ga matan tsohon shugaban kasar Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Ridwan Abbas to daga Ghana sai Najeriya inda hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NISDA tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani suka kaddamar da cibiyar nazarin na'ura mai kwakwalwa da yadda take sarrafa abubuwa domin bunƙasa cigaban sabbin fasahohi saboda ta shirya Najeriya da haɓaka fasahohi karo na kuɗi tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
cibiyar D na ɗaya daga cikin jerin ayyuka da shirye-shiryen ci gaba da hukumar NIDDA ta sa a gaba domin cimma manufofin bunƙasa fasahar sadarwa a Najeriya tare da mayar da hankali akan samar da taimako a fannin sabbin fasahohin zamani ga matasa da tasirin hakan kan zamantakewa da neman daidaito ga duk ɗan Najeriya. Ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantani yayi bayani akan dalili da mahimmancin samar da cibiyar.
Wannan center kamar yadda sunanta ya bayyana National Center for Artificial Intelligence and Robotics. Dalilin kirkiro ta mun fara wannan yunkuri tun shekara ta 2018 ne bayan kuma Allah ya kaddara an canja mun wajen aiki zuwa ga matsayi na minista muka dan kara abu ɗaya biyu don a dace da sabon tsari na shugaban kasa Muhammadu Buhari shine na digital economy wato bunƙasa tattalin arziki ta bangaren fasahar zamani. Daga cikin rukunai na cimma burinmu na tattalin arzikin fasahar zamani akwai sharadi na bakwai shine magana akan digital society and emerging technologies. So wannan abubuwa guda biyu suna bangaren emerging technologies da muka zayyana ne. To wannan zai taimaka ne wajen faɗaitar da matasan mu su riga kirkiro abubuwa na zamani, kuma su taimaka musu sauwaka musu wajen karatu, sauwaka musu wajen tunani mai zurfi da aiki da na'urori wajen kirkiran fasahar zamani. So abinda muke muna koyi da kasashen da suka ci gaba ne, yadda suka yi nasara muke bin wannan matakai din, muna fadan kuma za mu yi nasara da taimakon Allah.
Babban director hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NIDDA Kashifu Inuwa Abdullahi yayi ƙarin haske akan dorewa da bangarorin cibiyar cigaban fasahar zamani da aka kaddamar.
Already an riga an fitar da wani taswira da za a bi domin a tabbatar an sami dorewa. Idan kika duba a wannan building din akwai ma'aikatar da take kula da kawo abubuwan tunani masu kyau, akwai wacce take kula da kawo yanda za a tabbatar abubuwan gida an yi amfani da su. To ana fara daga innovation ne, idea, then we turn it into ya za a yi amfani da idea nan shi ya zama wani abu da 'yan kasa za su yi amfani da shi, dan daga nan sai mu taimaka a yi marketing. Idan kika duba gunnan akwai ɗalibai 'yan makaranta, akwai kamfaninnika masu abubuwa, sannan akwai gwamnati wacce take siyan wannan abubuwa. To wannan taswira da aka fitar ita ce za ta tabbatar abin da aka yi gwamnati ta yi amfani da shi, sannan 'yan kasa sun yi amfani.
Kashifu Inuwa ya kara da cewa hukumar NIDDA ba za ta bar Najeriya a baya ba wajen fa'idojin yin amfani da na'ura mai kwakwalwa da sauran fasahohi masu tasowa a yayin da ake dada shiga zamanin samun cigaba a fannin kere-kere na zamani. Yana ne neman haɗin gwiwar dukkanin masu ruwa da tsaki domin yin amfani da cibiyar yadda ya kamata saboda sirrai na sabbin fasahohin zamani. Gwamnatin Najeriya ta ma'aikatar sadarwa ta bayyana goyon bayanta 100% ga cigaban bangaren sadarwa a ƙasar. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Masu ɗauke da makamai a bangaren 'yan awalin ƙasar jamhuriyar Kamaru sun yi abun gaba da tsohon babban malamin cocin katolika na ƙasar Kamaru Archbishop Monsignor Christian Tuli wadda ya kwashe awoyi a hannunsu da ƙarshe ne kuma suka sako shi. Alhaji Jibrilin ne yake mazauni ne a bangaren na 'yan awali da abinda ya damar sanari.
Wato duk da bincike ta nuna cewa yaran nan sun ɗauki tumi ba don wani abu bane, domin akwai sakon da suke so su bashi da zai isar ma shugaban kasa, kuma sun bashi wannan sakon ya isar mai shugaban kasa. To sabila da hakan nan su biyu suka dauka da shi da sarkin kauyen din shi Christian Tumi, kuma sun ga shi sarkin sun gaya masa cewa na farko suna so ya fita cikin harkan siyasa, domin tunda aka so Abuna ya gudu ya ji ya boye a yawun da yanzu kuma ya dawo domin yana so ya zo ya shiga harkan siyasa na zaben da za a yi a wata mai tsaye wannan. To sabira da hakan ne suka ce sai dai ya fita wannan. Yawwa, shi kuma Tumi sun sake shi akan ga sun ba shi sakon da zai kai wa shugaban kasa.
To Alhaji, ba zai bari ne yaki sakonnin da zai kai wa shugaban kasa, kai a tunaninka ko a ganinka me suke bukata da wannan sakon in har shugaban kasa ya karbi wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa?
Ai, Awal Garba, wato abu ne mawuyaci da zasan shugaban kafa zai dauka domin suna so da farko ya nuna gaya wa shugaban kasa cewa ya kwashi duk sojojinsa a sashen ingilishi duk kuma aikin gwamnati ne ɗan faransa da suke shayin ya kwashe su sannan a zauna a kan tebur a yi magana sabon tsarin yadda za a yi tafiya kaga kuma wannan abu ne mawuyaci a wajen wannan gwamnati
haka zalika shugaban jam'iyyar adawa na kasar jamhuriyar kamaru na SDF ne jamshi ma ya dawo kasar kamaru yayin da ya je zaman jinya a kasar amurka bayan ya kwashe shekara guda a can musta furundi ya shiga wani hali ne da tunda masu fafutukan kirkiro harcece kasarsu ambazonia wanda ake kira ambago suka je har gidansa suka danke shi kuma suka halaka remansa kana shi kuma suka nakaɗa masa duka sannan kuma suka ce masa sun tura shi wajen shugaban kasar jamhuriyar kamaru musabiya mun ya faɗa masa uzurinsu shi kuma bai ba su amsa ba alhaji aldanash kusa ne a cikin jam'iyyar sdf ta ni jamhuriyar din ya yi mana ƙarin haske game da dawowar shugaban nasu
kuma a takaice dai farko abu da zan fara gaya muka dangane da tafiyan shugabanmu wato kasan amerika wato dai rashin lafiya ne ya kai shi wannan kasar rashin lafiya wato yayin da ya ba da rikon kwarya a hannun wato mataimakin shi Joshua Osi ya je kasar Amerika ya yi sama da wata 11 a can wato bayan rashin lafiyar shi din da ya je shi kuma ta gamu da wannan tsaron da aka yi na cutan corona to corona kaga corona kuma sake tsare shi a can kai dai dawon shi da zaman shi a can dai ya yi kamar wata 10 ko 11 kan nan a takaice daga dawowar shi tukuna ya fara kiran manyan yan jama'iyya na SDF su zo a taru a gabin da yake ficewa a wancan bangare wato bangaren masu amfani da harshen ingilishi to daga nan ne aka yi bincike aka ga cewa lalle kuwa waɗannan mutanen ba su da wani wato ba su dogara akan wani abu mai karfi da zai kai har a yadda da cewa za a raba kasan kamaru ba kamar yadda ka shina mu duka dama muna kan cewa wato in dai za a yi ma wani abu wato za a canja sufulin tafiyar da kasan kamaru ma wato za a canja kundin mulkin tafiyar da kasan kamaru shi dai a yi jihohi muna tuna cewa da a yi jihohi kamar 2 ko 3 ko 4 ma ko ko 5 ma wato a yi jihohi ko ni jiha yana da gwamnan shi da ministocin shi da abin da ya dangane irin waɗannan in tafiyar waɗe kafin a samu kuma gwamna ɗaya a tsakiya mai tafiyar da waɗannan al'umma to kaga irin waɗannan shawarar ne ya har kawo muna amma ya nuna cewa shi kan bai yadda da cewa a raba kasan kamaru ba wannan kan muna kan bakanmu mu duka da muke bayan shi muna kan bakanmu ba mu yadda da cewa wayi gari yau nan a ce an raba kasan kamaru ba kuma bai daga cikin masu tambayar cewa a fito a tambayi cewa ko shugaban kasa ya bar kasa ko kuwa shugaban kasa ya bar mulki shi domin me domin mu muna daga cikin masu bin dokokin kasan kamaru yanzu shugaban kasa a matsayin nan doka ne sa shi duk wanda yake bar kasa ya kasance wanda ya taka doka wannan ya sake ja muna kunne akan wannan al'amarin din kuma yace je gangara ya je can ya ji kokari shi duk iya kokarin shi ya sadu da waɗannan mutane ya san irin shawara da zai ba su kuma ya san irin shawara da zai dauko daga can ya kawo ma gwamnati ta tsakiya na kasan kamaru to daidai abin da dai muka fara ji kenan da sauraron shi akan dawowar shi
to alhaji alhaji na shi a matsayin ka na wanda yake fahimta harkokin siyasa na kasar Kamaru ba ga cewar yadda ku kuke ja da baya wajen kuma raba kasar Kamaru gida biyu ba ga cewar zai iya kawo shi ne jan Burundi shugaban ku matsala ba da ɗan awarin duk da cewar a wannan bangaren kuka fi karfi a wannan bangaren kuka fi karbuwa a kasar Kamaru kuma bangare ne wanda ku ne kuke da bakin fada aji
harkar tafiyar da siyasar mu nan na ga ba abin da zai iya yi muna domin ba da za a yi raba kasan Kamaru ne a wato kenan mu kenan mu fita Kamaru kenan mu je wani kasa kaga ba zai yiwu ba a yi rabawan ba zai yiwu ba in dai aka ce aiki kake saboda kasa amma ba ma daga cikin masu cewa wato jama'iyyar mu wato bangare ɗaya ne kawai na Kamaru take amfani da shawara da kuma irin aikin da muke ma kasan ta Kamaru ba ma cikin masu raba irin waɗannan ra'ayin ko da yake da ko mutanen masu makala muna irin waɗannan ra'ayin din mu wato jama'iyyar mu kan cewa kasan Kamaru gaba ɗaya ne take cikin wannan jama'iyyar na SDF to dai yayin da aka so mu duwa wannan al'amarin aisho biyu ana kama ni John Furundi shugaban mu wato suna
sake shi kuma su tambaye mu kudi mai yawa da muka kasance masu biya kuma mun tabbai ma gwamnatin Kamaru wato shi shugaban kasa Fulbe shawara cewa indai yana so yayi wani shawara yayi da mu wato ayi da wani jama'iya sai da tafi kusa da irin waɗannan mutane din to kaga tunda gwamnatin ya wunde ba su ji shawaran mu ba to tun lokacin da ai ba kai irin wannan abin ba to kaga gashi a gaida cewa babu wani abin wallahi rabba kasan Kamaru ko rashin rabba kasan Kamaru ba zai ja muna wani aibu a cikin tafiyar da al'amuran adawan mu ba wallahi a yanzu haka ma wato dai ba a zabe ma wannan bangare sam gaba dai ba a yin zabe wallahi eh to ba wani abin da zai kawo mu ba wani cikas da zai kawo mu wato ba saboda cikas sai zamu ce mu yadda mu ci a rabba kasan Kamaru kaga ba zai yi ba eh babu wani cikas da zai kawo mu wallahi mu dai zamu ci gaba da yin adawa kuma zamu ci gaba da shawarar da zai sa Kamaru gaba daya ta ci gaba akan wannan muke kuma akan wannan zamu dawama
a yanzu dai in ba su tafi da makamai a wannan bangare sun ce su lika kai boriya ga gwamnatin shugaba Fulbiya sun ce su ba babu ruwan miji da gada sai dai a raba kasar jamhuriya kamar gida biyu ba haka ba su ci gaba da kai harhare a kan makarantu da gwamnatin gwamnati domin samun yancin kan kasar su Amazonia Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Awal Garba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka labaran wasanni
wasanni a takaice
kasar Mozambika wancin babban bargo a wasan tagayyar da aka gudanar domin shin kofin nahiyar Afirka anda za a buga wannan wasan ne a shekarar 2021 anda inda James Lions ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ci balabalai guda hudu ta kuma kasar Mozambique ta jefa kwallo guda daya a ragar kasar ta jamhuriyar Kamaru a halin yanzu dai club din inda James Lions tana da maki bakwai sai kuma Malam Zakari bai biyan al'amuran kwallon kafa ne na nahiyar Afirka ga fashin baki da kan harkokin wasannin na Tamola
a gaskiya Kamaru ta yi kokari sosai domin ne ce Kamaru ta yi kokari sosai mun jima ko kuma an jima ba Kamaru bata zurra kwallaye har hudu ba a wasa to wannan karo kam ta yi kokari ta zura kwallo har hudu wato ta baiwa sance Mozambique kashi Mozambique bayan da za ta yi da inda ta balla da irin dan wasan nan da suka nuna wato kwazon su suka nuna ainihin iya wasar su haka magoya bayan inda ta balla su ke su ga waɗannan wato yan wasa Abubakar Zainsan da dai shawaran su sun wato takar wargani a wannan wasan da suka baiwa Mozambique kashi da ci hudu da daya to a yanzu haka dai Kamaru ita ce da ke kan gaba da maki bakwai sai kuma Mozambique da maki hudu Kaver da maki uku kuma Rwanda a karshe da maki daya to dai kusancewa dai ranar wato 17 ga watan Nuwamba Kamaru za ta fafata da ita Mozambique a can wato kasabta to kuma Rwanda za ta fafata da Kaver to wannan shine Kamaru idan za ta iya ma ta yi kokari ganin cewa ta samu kanta a wannan wasan da za a yi domin Kamaru ta samu maki 10 mu baya ga kuma Kamaru za ta fafata da Kaver ranar wato 22 zuwa 30 ga watan Maris 2021 Rwanda kuma za ta buga da ainihin Mozambique to kun gani idan Kamaru ma ta doke Kaver a lokacin za mu samu maki 13 to dai muka samu maki 10 dai ranar 17 ga watan Nuwamba to alhamdulillah za a iya cewa Kamaru fa za ta samu tikitinta na wannan gasar na cin kofin nahiyar Afirka to da cewa dai Kamaru ita ce da nauyin karbar wannan wato bakoncin gasar
Rahma Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirin mu na karshe wato labarai a takeice
a Ghana ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings wanda ake makallan mashahurin mutum ne a kasar da ya rasu a ranar Alhamis yana da shekara 73 sau biyu Rawlings yana juyin mulki a kasar bayan da ya yi zargin cewa matsalar cin hanci da rashawa ce ta yi wa kasar katutu abinda ya bashi damar yin wa'adi na biyu na shugabancin kasar kafin ya bar office a shekarar 2001 duk da haka Rawlings ya ci gaba da taka muhimmiyar rawa a harkokin siyasar Ghana inda ya yi wa kasar hidindimu na diplomasiya ana kwantata Rawlings a matsayin mutumin da ya yi sanadin samar da jam'iyyu da dama a tsarin mulkin demokradiyyar kasar da kuma bunƙasa tattalin arzikin Ghana manyan kafafen yaɗa labaran Amurka sun rawaito cewa zaɓaɓɓen shugaban kasa Joe Biden ne ya lashe zaɓen jihar Arizona abinda ya fara faɗaɗa nasarar da ake hange ya samu duk da cewa shugaba Donald Trump ya ji amincewa da shan kaye yayin da aka kirga kusan kashi 99 cikin 100 na kuri'un da aka faɗa a jihar Biden na gaban shugaba Donald Trump da kusan kuri'u 11,000 jaridar New York Times, CNN, NBC da Washington Post na daga cikin kafafen yaɗa labaran da suka yi hangen cewa Biden ya lashe Arizona tun a jiya Alhamis
to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu kan a madadin Hadiza Kyar wacce ta tayani gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC